Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan abun lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Idris Abdullahi Bako da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a 16 ga watan Yuni. Kafin ku ta abubuwan da muke tafa da su, ga Idris da kanin labari.
An ji karar jimiyar kariyar makamai ta sama a yau Juma'a a Kyiv, babban birnin kasar Ukraine, yayin da tawagar shugaban kasashen Afirka ke ganawa da shugabannin gwamnati da fatan ganin an cimma yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin Ukraine da Russia. Mai bada shawara kan harkokin tsaron ƙasa a fadar White House, Jake Sullivan, na wata ziyarar diplomasiya ta kwatsam a nahiyar Asiya a wannan makon, inda ya halarci wani taron ƙasashe uku da takwarorin aikinsa na Japan da Koriya ta Kudu a jiya Alhamis.
To, kanin labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa a ƙasar Kamaru, ma'aikatan kiwon lafiya na wucin gadi sun fara yajin aiki sanadiyar rashin biyansu na tsawon shekaru sama da tara. Idan mun ƙetara Najeriya kuma, za a ji cewa Fulani makiyaya na zargin ana matsa musu lamba a kudu maso gabashin ƙasar.
In mun yi laifi a nemi mai laifin kamar yadda ake nemi kowa, ba wai a haɗa mutane gabaki ɗaya a ce ba su da kyau, kuma su algaya su aka yi laifi.
Sannan albarkacin ranar yara a Afirka wadda yau ce, hukumomi a jamhuriyar Nijar sun sha alwashin inganta rayuwar yara a faɗin ƙasar. Kamar kowane yammacin ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa. Za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu. Amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
An ji karar jimiyar kariyar makamai ta sama a yau Juma'a a Kyiv, babban birnin kasar Ukraine, yayin da tawagar shugaban kasashen Afirka ke ganawa da shugabannin gwamnati da fatan ganin an cimma yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin Ukraine da Russia. Magajin garin Kyiv, Vitali Klitschko, ya wallafa a shafukan sada zumunta cewa an samu fashewar wani abu a tsakiyar gundumar Podil. Har yanzu ana harba makamai masu linzami ta wuraren Kyiv, inji Klitschko a dandalin sada zumunta na Telegram. Shugaban kasar Afirka ta Kudu, Cyril Ramaphosa, na cikin tawagar wanzar da zaman lafiya ta Afirka da ke shirin ganawa da shugaban kasar Ukraine, Volodymyr Zelensky, a matakin farko na yunkurin taimakawa wajen kulle yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin Kyiv da Moscow. Sauran mambobin tawagar sun hada da shugaban kasar Senegal, Macky Sall, shugaban kasar Zambia, Hakainde Hichilema, da kuma shugaban kasar Comoros, Azali Assoumani, wanda a halin yanzu shine shugaban tarayyar Afirka. Jami'an tsaron Amurka sun ce wata ƙungiya ta masu tatsar bayanai ta yanar gizo don neman kuɗin fansa ta Rasha ta yi kutse a ma'aikatar makamashi ta Amurka da wasu hukumomin tarayya da dama. Jami'an hukumar tsaron cikin gida na Amurka sun faɗa a jiya Alhamis cewa an yi wa hukumomin kutse ta amfani da manhajar Movie Transfer, wacce gwamnatoci da kamfanoni suka fi amfani da ita wajen tura bayanai. Ma'aikatar makamashin ta ce an taɓa bayanan biyu daga cikin hukumomin takutsan. Ƙungiyar C10P, mai tatsar bayanai ta yanar gizo da ke da alaƙa da Rasha, wadda ta ɗau alhakin kutsen, ta faɗa a makon da ya gabata ta shafin yanar gizo da sai da wata manhaja ta musamman ake iya shiga, wato dark web, cewa ta ba waɗanda abin ya shafa zuwa ranar Laraba don su tattauna kan kuɗin fansa, ko kuma suna tattare da haɗarin a fallasa muhimman bayanan sirrinsu a yanar gizo. Ƙungiyar ta ƙara da cewa za ta goge duk wasu bayanai da aka sato daga gwamnatoci, birane da hukumomin 'yan sanda. Mai bada shawara kan harkokin tsaron ƙasa a fadar White House, Jake Sullivan, na wata ziyarar diplomasiya ta kwatsam a nahiyar Asiya a wannan makon, inda ya halarci wani taron ƙasashe uku da takwarorin aikinsa na Japan da Koriya ta Kudu a jiya Alhamis. Zai tattauna da takwarorin aikinsa na Japan da Philippines a yau Juma'a a ganawar farko da jami'an masu ba da shawarwari kan harkokin tsaro na ƙasashen uku za su yi. Tarukan da Sullivan ke yi a Tokyo na zuwa ne bayan da ya yada zango a birnin New Delhi a farkon wannan makon, don kammala shirye-shirye game da ziyarar aikin da Prime Minister Narendra Modi na India zai kai fadar White House mako mai zuwa, wato ƙasar da ke da matuƙar muhimmanci wajen cimma manufofin Washington a yankin. yayin da lokacin ziyarar ke faruwa kusan lokaci guda a cewar wani jami'in gudanarwa. Ganawar Sullivan na zuwa ne kwanaki kadan gabanin ziyarar sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zuwa Beijing a ƙarshen mako.
To an jima kadan Idris zai saki shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Kamaru, inda ma'aikatan jinya na wucin gadi suka shafe shekaru wajen tara ba albashi, wanda don haka suka shiga yajin aiki. Maimunatu Sadu gare ki.
Ma'aikatan lafiya a ƙasar Kamaru suna fuskantar matsaloli na rashin biya albashi, da kuma mafi akasarinsu suna aiki ne a matsayin na wucin gadi, kuma sunayensu ba su kasance cikin kundin in ritaya ba da 'yan kuɗaɗen da ake biya bayan an yi ritayar. Tsawon shekaru tara, wasu fiye da haka, ba su amshi albashinsu ba. Sakamakon haka ne suke tafka zanga-zanga a faɗin ƙasar. Shi ya sa mai magana da yawun ma'aikatan lafiyar shugaban ƙungiyar kwadago gona kapsante Isumba Philip yayi bayani kamar haka. Musababin wannan zanga-zangar ya shafi ma'aikatan Kamaru da dama na rashin tabbatar da su a matsayin ma'aikata, sannan babu sayi wani kwantiragi kuma ba a biyan su albashi. Muna kiran gwamnatin jamhuriyar da ta yi sayin kwantiragi kuma sun kai sama da mutum 21,000 a jerin sunayen ma'aikatan gwamnati, amma kuma a ma'aikatan lafiya sama da 27,000 ga kungiyar kwadago sun kai kashi 60%, wato kama kashin mambobin majalisar dokokin kasar, waɗanda kuma suke ƙarƙashin kwantiragi sama da shekaru 10 da ba biya su ba. Ya kamata a biya, sannan a taimaka musu da alawus. Ma'aikatan lafiya na sansan Kamaru suna kokawa dangane da rashin kulawa, haka Mrs. Kachikaki Blandin ta bayyana. Ni ma'aikaciyar lafiya ce tun 2014, ina aiki ne a babban asibiti. Ba mu taɓa samun albashi ba, babu kuɗin biyan taxi, ba ba mu komai. Ban san yadda zan yi muku bayani ba, Allah ne kawai yake dafa mana. Wasu lokutan ma majinyata ne suke yi mana kyauta kamar 1,000 ko zuwa 5,000, da hakan muke rayuwa. Muna jira su ɗauke mu aiki domin kawo yanzu a asibitocin mu. Muna fuskantar matsaloli na rashin ma'aikatan lafiya. Haka zalika Chab Garisha, ma'aikacin lafiya, shi ma ya ce za su ci gaba da aiwatar da zanga-zangar. Za mu ci gaba da zanga-zangar har sai an yi sayin doka, domin abin da muke halarci hankali ba zai kama ba cewa a ƙasa gwamnati na ci gaba da bautar da 'ya'yanta har tsawon shekaru sama da 10, cikin wasu lokuta kuma sai a fito a ce ba san mu ba. Wannan maita ce cikin ƙasar da take so a mutunta ta. Saboda haka muke faɗan cewa ƙura ta kai bango, ba ma buƙatan alƙawura, kuma muna buƙatar alƙawuran a aikace. Kuma mun san cewa gwamnati ce take da damar magance matsalolinmu. Ƙungiyoyin farar hula suna kiran gwamnati da ma'aikatan lafiya da su yi gaggawar magance waɗannan matsalolin, saboda majinyata suna buƙatar a kula da su. Maimunatu Sado, sashen Hausa na muryar Amurka daga Douala a ƙasar Kamaru.
Tuwa gaida Maimunatu, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Idris da ci gaban labaran duniya.
Kafofin yada labaran kasar China sun ce a yau Juma'a mutumin da ya kafa wato Microsoft kuma mai ba da agaji Bill Gates ya gana da shugaban kasar China Xi Jinping. A wani faifan bidiyo na gidan talabijin din CCTV, Xi ya ce, "Ina yawan faɗa cewa tushen dangantakar Amurka da China ya ta'allaka ne ga jama'arta." Xi ya ƙara da cewa, "Shi ne aboki ba Amurke na farko da ya gana da shi a wannan shekarar." Ya ƙara da cewa ya miƙa fatansa ga jama'ar Amurka. Ganawar tasu na zuwa ne bayan gidauniyar Bill da Melinda Gates ta sanar a jiya Alhamis cewa za ta bada gudunmuwar dalar Amurka miliyan 50 ga cibiyar gano magunguna ta duniya ta kasar China don taimaka mata karfin ƙara binciko magunguna. Gates, ɗaya daga cikin manyan attajiran duniya, ya je kasar China jiya Alhamis domin ganawa da abokan hulɗa kan harkokin lafiya da ci gaban duniya waɗanda suka yi aiki da gidauniyarsa ta agaji. Masu aikin teto na kasar Girka a ranar Juma'a sun leka cikin tekun Ionia ta sama da jiragen ruwa don gano waɗanda suka tsira daga wani jirgin ruwa bakin haure da ya nutse yayin da ake ƙara fidda ran samun ƙarin mutane a raye kwanaki biyu bayan iftila'in. A ranar Laraba, wani jirgin ruwan kamun kifi dauke da bakin haure fiye da kima ya kife da su, inda ya kashe akalla mutane 78 a gabar Pelopennes. An samu mutane 104 da ransu. Kawo yanzu dai ba san adadin mutanen da ke cikin jirgin ruwan ba, inda wani da ya tsire shaidawa likitoci a kala mata cewa ya ga yara 100 a cikin jirgin, kamar yadda kafar yada labarai ta ERT ta ruwaito. Mai magana da yan hukumar kula da yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya, Stella Nanu, ta shaidawa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa fatan samun waɗanda suka tsira na ci gaba da dishewa a kowane minti ɗaya bayan wannan mummunan nutsewar da aka yi, amma tilas ne a ci gaba da bincike.
To, a gaida Idris Abdullah Bako da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu inda za mu nufi Najeriya, inda Fulani makiyaya a kudu maso gabashin kasar ke kokawa kan abin da suka kira rashin adalci, a yayin da kuma manoman yankin ke zargin Fulanin da aikata wasu laifukan da ke janyo rashin jituwar. Lamid Abakar, gare ka.
Al'ummomin Fulani da ke yankin kudu maso kudu da kudu maso gabashin Najeriya sun koka kan yadda kiyon dabbobinsu ya riga ya zama lamari mai wuyar sha'ani, duba da yadda suke biyan kuɗaɗe masu ɗimbin yawa muddin aka riga aka kama su bisa la'akari da dokokin jihohin yankunan guda biyu, musamman kudu maso kudu da kudu maso gabashin kasar. Dokokin dai da suka hana kiyo ga makiyaya da ake zargi da farma gonaki a al'ummomin yankunan guda biyu. Alhaji Ya'u Magodi shi ne shugaban kungiyar Fulani a yankin kudu maso kudu da kudu maso gabashin kasar, ya ce yau shekaru biyu kenan ba sa samun sakewa a waɗannan yankuna guda biyu.
Yanzu su mutanensu suna arewa, gwamnati yana tsaronsu, yana masu amfani duk da suke so. To, mu kam me zai sa gwamnati da kanshi gwamnoni har su ce su dinga sawa a kore mu mutum ɗan siyasa ya zai ya tsaya a gidan rediyo ya gaya ma ƙauyukanshi cewa ai mu gaye ne kaza-kaza, baci da hurumin, baci da abin da zai nuna cewa ga abin da ya faru. Don Allah, hukumomi na su haɗa kai da mu kuma su ba mu haƙƙin namu kamar tsaron da suke ba kowa ne ɗan ƙasa a nan, mu ma a ba mu tsaron kamar yadda ake ba kowa. Kuma in mun yi laifi, a nemi mai laifin kamar yadda ake nemi kowa, ba wai a haɗa mutane gabaki ɗaya a ce ba su da kyau kuma su algaya su aka yi ma laifi.
Shi ma wani Bafulata ne makiyayi wanda ya tabbatar da faruwar lamarin a shiyar jihar Bayelsa da ke kudu maso kudu ga abin da yake cewa.
Sunana Adamu Abdullahi. Kaman Bayelsa ana kaman dabbobinmu, ana tsare mu, ana ce kudin mu. Kaman baran da ya wuce, shekaran da ya wuce, an je an same ni a daji, dajuka sosai, aka je aka samu, aka dauki shanuna, aka je aka kama su, aka rufe su, aka sai min tara miliyan 2,600.
Menene kai aka yi maka wannan tara?
Haka ne kawai suka same suka ce ba suna dokan hana kiwo. Kuma
kamar ba kuna bata musu gonaki bane, ki da shi yasa
kawai suka same mu a daji, kuka kori shanu da yara, kun je sun kulle ni ni mai shanu da shanu gaba daya da yara na guda biyu.
Wata Gloria ita ma manomiya ce a kudu maso gabashin Najeriya ta bayyana ire-iren yadda Fulani ke musguna musu.
I feel the Fulani people should vacate the eastern region.
Tana cewa ne Fulani a wannan yankin na kudu maso gabashin Najeriya sun mamaye muna gonaki tare da lalata muna amfanin gona kuma suna garkuwa da mutane da dama musamman a gonakinmu, tare ma da garkuwa da ɗalibai musamman 'yan makaranta, da kuma cin zarafin ƙananan yara da mata. Dalilin rashin tsaro ba ma samun gamsuwa na ci gaba da zaman Fulani a yankin kudu maso kudu da kuma kudu maso gabashin ƙasar. Mu kawai abinda muka zaba shine su bar yankinmu, ko za mu samu mu yi bacci da idanu biyu. Wannan shine zai tabbatar da zaman lafiya a yankin kudu maso kudu da kuma kudu maso gabashin ƙasa.
Our environment as fast as I think it should be, so that we can be at peace.
Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
Akai da Lamido daga Nigeria. Kuma bari mu ketara jamhuriyar Niger, inda albarkacin ranar yara a Afirka wadda yau ce, kasar ta ce ta kudura aniyar inganta rayuwar yaranta. Haruna Mamman Bako, gare ka.
Ranar 16 ga watan Yuni shekara ta 1976 ne matasan da suka hito a Soweto a kasar Afirka ta Kudu domin zanga-zanga ta lumana don yin Allah wadde da mulkin wariyar launin fata da ma cilasta al'ummar kasar koyon halishan malaka'un na kasar Netherlands. Jami'an tsaro suka ratattaka masu jerin gwanon tare da kashe sama 100 daga cikin su. Shine sa kungiyar tarayyar nahiyar Afirka ware wannan ranar domin kariya yaran wannan nahiyar ta Afirka. Jamhuriyar Niger bata rausashe ba game da wannan ranar, inda Madam Alahuri Aminata Zulkarneni da ke kasancewa ministan jin daɗin yara kankana yi wa al'ummar ƙasar tambihi game da wannan ranar a kawoshin yaɗa labarai na ƙasar game da ƙoƙarin hukumomin na Jamhuriyar Niger don baiwa yara kankana kariya da inganta rayukansu. Ta la'akari da maudu'in wannan ranar na wannan shekara ta bana da ke nasaba da haƙoƙin yara a zamanin yanar gizo. A nan cikin gida an girka kwamitota daidai da ayar doka mai lamba 369 ta shekara 2019 na ranar 19 ga watan Yulin shekara 2019 don kare haƙoƙin yara kankana. Wannan makamin na yanar gizo yana da illa ta ganin ya zama tarkowa yara ta hanyar batsa ko ta hanyar yaudara daga manya. Kuma shi nasa wannan maudu'in na wannan shekara saboda muhimmancin sa, ya kamata a yi taka tsantsan don kare haƙoƙin yara a ƙasashen mu na nahiyar Afirka. A cewar alkali mai kula da shari'a a ɗaya daga cikin manyan kotuna guda tara na ƙasar a birnin Kwanne, wannan ranar ba ƙaramar muhimmanci gare ta ba ga nahiyar Afirka.
Sunana Abdul Kunda Yakubu, juji na yara nan gidan shari'a na Kwanni. A matsayina na jujun yara, ina iya cewa yana ɗaya daga cikin ranaku mahimmanci na shekara, tunda rana waga tana tunawa da abubuwan da sun kawaru 1976 a nan Afrika da Sud, da matasa sun kai ta sun kai zanga-zanga biskan anan Soweto. Cikin wannan zanga-zangan nasu an kashe da yawa, domin haka ne an kai konsakiran wannan rana.
Cewar waɗansu yara da na ishe suna aikin hannu na gareji ba wani haƙoƙinsu da aka tauye, tunda suna koyon ayyukan hannu kuma suna zuwa makarantun nan boko da na Muhammadiyya.
Suna su a yanzu ina nan ina aikin gareji. Aikin motuna na muka yi don saboda aikin hannu ba waje ne, yana da muhimmanci ga yara ma matasa duka. Eh, duk masu zaman banza yan kashe wando su kama aiki.
Mamu Rabilu Kasim, ina ekol, ina makaranta, ina aikin gareji.
Wannan ranar na sawar hukumomin ƙasashen nahiyar Afirka yin bitar inda suka kwana game da inganta rayukan yara kankana na cikin ƙasashensu. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.
To, a gaida Haruna, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashirmu ta VOA Africa a kan mita 102.5. Baya ga haka, a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. Shirin Amurka na wannan mako zai nazari ne kan yadda aka gurfanar da tsohon shugaban Amurka a gaban kuliya bisa tuhumar shi da boye wasu muhimman takardu da ke dauke da bayanan sirrin tsaron ƙasa. Sannan kamar yadda muka kinkisa muku a makon da ya gabata, za ku je da aka yi bikin rantsar da bakar fata na farko a matsayin magajin garin Colorado Springs a jihar Colorado da ke nan Amurka. Yau bututun da zamu yi nazari akai kenan. Sunana Mahmud Lalo. Madalla. To kamar da watakila wasunku suka ji a farkon shirin, tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya ce bai aikata wani laifi ba bayan da aka tuhume shi da laifin boye wasu muhimman takardu da ke dauke da bayanan sirrin tsaron ƙasa da kuma tuhumar da aka masa kan yunkurin kawo cikas ga kokarin da gwamnati ta yi na kwato waɗannan takardu. Trump ya bayyana ne a gaban wata kotun tarayya da ke Miami a jihar Florida a ranar Talata da ta gabata. Shi ne kuma tsohon shugaban Amurka na farko da aka tuhuma da zargin aikata babban laifi. Hukumomin na zargin Trump da yin ƙarya da kuma dakile yunkurin da gwamnati ke yi na karɓo takardun waɗanda suke ɗauke da bayanan fasahar shirin ƙera makamin nukiliya da wasu sirrukan dakarun ƙasar waɗanda ya ajiye a gidansa na Mar-a-Lago. Sai dai Trump ya kwatanta wannan shari'a a matsayin bita da kullun siyasa.
This is called election interference and yet another attempt to.
Trump ne yake cewa wannan shari'a wani yunkuri ne na yin maguɗi a zaben shugaban ƙasa. Wa Obama bita da kullun siyasa ce da ke kama da wani abu da aka tsakuro daga wata ƙasa mai bin tafarkin ra'ayin kwaminisanci. Sai dai bangaren 'yan Democrats sun kwatanta shari'ar a matsayin abin da ke nuna cewa dokar Amurka tana aiki a kan kowa. Kamar yadda shugaban masu rinjaye a Majalisar Dattawan Amurka Chuck Schumer ce,
no one's above the law, including Donald Trump.
Ya ce babu wanda ya fi ƙarfin doka har Donald Trump, kuma babu wani abu mai kama da yin katsalandan yayin da za a ci gaba da sauran wannan ƙara. Wannan shari'a ita ce ta biyu da Trump yake fuskanta yayin da yake yunkurin sake neman shugabancin Amurka a shekarar 2024. Wata kotu a New York na tuhumar Trump da laifin bada bayanan bogi a harkokin kasuwancinsa, lamarin da ke da nasaba da biyan wani kuɗin toshiyar baki da ake zargin ya ba wata mai fitowa a fina-finan batsa, zargin da shi ma Trump ya musanta. To wannan kenan. A makon da ya gabata mun dan kyankyasa muku cewa an rantsar da bakar fata na farko wanda dan asalin Najeriya ne a matsayin magajin garin birnin Colorado Springs da ke jihar Colorado a nan Amurka.
I blessing Yemi Mobolade.
To yadda aka rantsar da Yemi Mobolade kenan a matsayin magajin garin birnin Colorado Springs da ke jihar Colorado a nan Amurka. Wani abu da ya zama abin tarihi da alfahari ga birnin na Colorado Springs. Yayin bikin rantsarwar, gwamnan jihar ta Colorado Jared Polis ya ce labarin Mobolade wanda dan asalin Najeriya ne ya zaburar da shi.
Somebody who's dedicated his life.
Gwamnan Polis ya ce Mobolade mutum ne da ya sadaukar da rayuwarsa wajen yi wa Colorado Springs da Amurka hidima, kuma labarinsa ba bakon abu bane a wurinmu. A shekarar 2010 Mobolade ya koma jihar Colorado da zama. Ya kafa iyalinsa, ya kuma buɗe wuraren cin abinci guda biyu da wata coci, sannan kuma ya lashe zaɓe a matsayin bakar fata na farko a birnin na Colorado Springs da ya kasance asalinsa tun gaga masu ra'ayin mazan jiya. Mobolade kenan yake cewa, kullum da safe idan na tashi sai na ga kamar mafarki nake yi, daga baya kuma sai na farga na gane cewa da gaske ne. Cindy Aubrey, mazauniyar birnin na Colorado Springs, ce
he's a man of strength.
Na kaunar sabon magajin garinmu Yemi Mobolade, mutum ne mai kyawawan halaye da karfin zuciya. Ba karamar sa'a muka yi ba da muka same shi a matsayin wanda zai jagoranci birninmu.
And we are so fortunate to have him leading our city.
Shi dai Mobolade ya sha alwashin zama shugaba ga kowa da kowa a wannan birni da ke ƙara samun jama'a iri-iri.
And I think today matters for a lot of
you. Ina ga abin da ya faru da ni a yau na da matukar muhimmanci ga matasan bakaken fata, saboda hakan zai nuna musu cewa za su iya shigewa gaba su yi jagoranci. Yayin da magajin gari Yemi Mobolade ya kama aiki gadan-gadan bayan da aka rantsar da shi, akwai kalubale da dama da ke gabansa. Na farko, akwai buƙatar yin aiki tare da mambobin majalisar birnin wajen yanke shawara kan harkokin bunƙasa birnin da tabbatar da tsaro da samarwa 'yan sanda muhalli mai rahusa da kuma janyo 'yan kasuwa zuwa birnin domin su buɗe harkokin kasuwanci. To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan makon. Yanzu a madadin Haruna Shehu Mararaba Jos da hada asalin rahoton, sai Julie Letus Gresham da ta hada shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya.
To a gaida Haji Modi, ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Sama'ila Agnes Malam Fatori, mazaunin Difa a Jamhuriyar Niger. Ya ce hakika shugaban ƙasar mu Bola Ahmed Tinubu ya shirya tsaf wajen yakar cin hanci da rashawa da gasken gaske. Don haka duk wani ɗan siyasa ko wanda ya rike mukami a gwamnatin tsohon shugaba Buhari da ake zargi da wani tabo, to yayi kokarin shafawa kansa ruwa. Wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce. Ta ce ci gaba da kakkabo mutanen da ke hana ruwa gudu a ƙasar mu Najeriya da Baba Tinubu ke yayi daidai. Domin haka muka so Baba Buhari yayi, amma ya ki har wankin hula ya kai ƙasar mu dare. Ya Allah ka sa mu ce gwamma bana da bara, ba mu ce gwamma bara da bana ba. Sako daga Jamila Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Aishar Usaini Dangote Karasuwa tare da fatan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau. Shi kuma Murtala Ibrahim Zangon Daura cewa yayi salon VOA Hausa. Ina kira ga shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da ya gaggauta dakatar da yakar 'yan bindiga ta sama da rundunar sojojin NAF ke yi, domin farar hula ake kaiwa hare-hare da sunan 'yan bindiga. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi, muna kira ga shugaban Najeriya Ahmed Bola Tinubu da ya ci gaba da bincikar jami'an tsohuwar gwamnatin Najeriya da ake zargi da kwanciyar magirbi a kan dukiyar 'yan Najeriya. Allah ya taimake su, amin. Sako daga Aliyu Hayya Jafar Guru da Ibrahim Lara Gafta tare da Isa Garu Lawalli Mai Fini. Wasiƙa ta ƙarshe kuma ta fito ne daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban ƙungiyar Maryar Jama'a. Ya ce musulmai da kristoci a duk inda muke, da fatan za mu ci gaba da zama a cikin lumana da ƙaunar junanmu kamar yadda muka iske iyaye da kakanninmu suna yi. Mu yi koyi da su yadda su ma 'ya'yanmu za su yi koyi da mu, domin ci gaban kanmu da ƙasashenmu baki ɗaya.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman a taƙaice.
An ji karar jiniyar kariyar makamai ta sama a yau Juma'a a Kyiv, babban birnin kasar Ukraine, yayin da tawagar shugaban kasashen Afirka ke ganawa da shugabannin gwamnati da fatan ganin an cimma yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin Ukraine da Rasha. Magajin garin Kyiv, Vitali Klitschko, ya wallafa a shafukan sada zumunta cewa an samu fashewar wani abu a tsakiyar gundumar Podil. Har yanzu ana harba makamai masu linzami ta wuraren Kyiv, inji Klitschko a dandalin sada zumunta na Telegram. Shugaban kasar Afirka ta Kudu, Cyril Ramaphosa, na cikin tawagar wanzar da zaman lafiya ta Afirka da ke shirin ganawa da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky a matakin farko na yunkurin taimakawa wajen kulle yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin Kyiv da Moscow.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe, idan Allah ya kai mu kuma da dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wanda ya yi daidai da 8:30 agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Idris Abdullahi Bako wanda ya tani gabatar da shirin da producer mu Julie Lesgration da kuma injiniyan mu na yanzu Shagon Shan, ni Ibrahim Kalma.